Jama'a sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shike ka wanda rabon wani
kamar da ni da annobi kuma yake karatu Malami da I love you, we can create two. Koya mana karatu mun zo gurin kamalin ka koya mana rubutu an zo komai ne malamai ba sa barin karatu malami da I love you yake karatu
Shatima Mansur da wannan waka ta
malami mai Allah mahabiba
eh shi sai da allobi yake karatu saboda tsabar kwarewa
eh to yanzu kai kuma Alhaji Iro gangakka biyu koko microphone din ka biyu
a to da guda ɗaya dai nake yanzu tukunna ban kai ga irin wannan kwarewar ba tukunna
ka gaji rangaji nake ba to alhamdulillah
Shatima Mansur kenan da wannan waka ta musamman Shatiman mawaka wanda wato Shehun Barno da kansa ya nada shi a daman Shatiman mawaka da wannan waka
ai ba inda za a kace wannan ba daga Sudan ya bullo ba irin da wannan Sudan din nan
eh to kada kai akwai ga kashin gaskiya za a ci a ciki abin nan naka saboda ya zauna kasar Sudan din ya girma a can
harshen shi a kare
ya koyi waka kuma yazo ya koyar da kansa dan ce kuma yazo yana yi haka
to alhamdulillah Allah sai ya alheri
Shatima Mansur muke ji da wannan waka yau muna Barno amma bismillah ta ina za mu faro
to bari mu fara da sakon gaisuwar musamman na fatan alheri na abari ya huce zuwa ga sarkin Baduko da kuma Alhaji Shehu Tijjani Hakimin Kakuri sai kuma Alhaji Dr. Muhammad Sani Bello mai nan zazzawayo na shiga masarauta ne
haka
sannan kuma muka lika a Kaduna hukuma Alhaji akwai Alhaji Yunusa Makarfi wanda ya ma ya ce akwai wani labari da ya bani yace in na shigo in taya bakin sa kai ar bakin sa a ci albasa
fada
haka da yake aminin yayana ne yace labarin ya fito suna ta yin shi da yayana ne lokacin
haka
to ina muna gaida shi gaiso fata alheri shi ma sai kuma Alhaji Mustafa wanda yake manager ne kusan a wani company da ake kira Kems a Kaduna a Murtala Square sai mu ce to da fatan za a ci gaba da kasancewa da abari ya huce to sai gaiso fata alheri mu leka zuwa ga shafin mu na majalisar abari ya huce na shafin Facebook inda zamu fara da Shaibu Espada da kuma da Tizo Magama sai Munira A Zango da Adamu Bala da kuma Musa Muhammad da Jibrin Nasir Yakub Kamri sai kuma gaisuwar fatan alheri na bari huce zuwa ga Laminu Jafaru da Muntari Magaji da Sama'ila Namira da kuma Abubakar Yahaya sai Yakub Umita ko Umita kuma cikin biyu dai haka aka jiye suna sai Musa Hadarin Asuba da Magaran sai kuma Sani M Musa sai kuma Sanusi M Umar da Hassan Manu Musa sai Abdul Shakur Mustafa da Muhammad Muktar da kuma Nasir Abdul Karim Karowa da Bitam Toranke Allah ya sana fada dai sai kuma gaisuwar fatan alherin dai na abari ya huce zuwa ga Mustafa Yusuf Musa da Samir Gayawa sai Nasiru Labaran Jaja da Bukar Zanna da Muhammad Aminu Adamu sai Mudassir Haruna da Balajido da kuma Abdullahi Musa gaisuwar fata alheri na abari ya huce daga karshe zan mika zuwa ga Hafsat Kalaba Hafsi sai kuma Awwal Usaina Musa to ina ga usu kasan lokaci sai juya to sai kuma Usman Sula Hadeja da kuma Mahad bin Ibrahim sai Kabir Sani da kuma Sale Labo da Isa Mika'ilu da Faisal Altarabi sai Sani Egaladima da Joseph Zakari daga karshe rufe da Muhammad Yahaya dan Samunaka da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji
haka yake to ga dimbin gaisuwar sashen Hausa na muryar Amurka nan zuwa ga masu sauraron mu mai nasara nasarawa funtuwa sai gaisuwar Adam A Adam gaisuwa a jihar Yobe Najeriya sai gaisuwar Abdullahi Bature Bajoga da Baffa Haruna Bajoga sai Haladu Musa Bajoga da Sale Isa Bajoga da daukacin mambobin muryar talaka reshen karamar hukumar Funa Kaya a jihar Gombe da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga sojan Najeriya wato Ya'u Isyaku a Abuja sai kuma gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu Abbas Babe Gombe tare da Affan Abuya a Gombe sai Aliyu Hassan S Namugu Sauda Anas Koja Birnin Kebbi sai Barista Isyaku Basaro Barau kenan tare da Bello BJ Gidan Madi sai gaisuwar dan Burna Muradin wato Muhammad Hassan sai gaisuwar Barista Dalami Wishishi da Fatima Lida Daura sai Hajiya Gambo Maman Gusau tare da shugaban majalisa Ismail Bimo Mego bawa sai makaman Bangudu tare da wato Muhammad Shehu Mararabar Kunini sai gaisuwar Sa'ad Kagarko tare da Chairman Zaidu Bala Kofa Sabawa Birnin Kebbi kan Kebbi kenan sai wato Aliyu Saidu Kebbi sai gaisuwar Muawiya Zurmi tare da Siraju Kasim Argungu sai Hafiz Balarabe Gusau tare da Najib Alzamfari da fatan kuna nan lafiya dimin gaisuwa zuwa ga Mansur Almu tare da Ahmad Sir Sani Birnin Kebbi da Gidado Gumi sai kuma gaisuwar Muhammad Dandatejo tare da Shatane Awwal sai gaisuwar Ali wato Ali Muktar Umar na Kwalli sai gaisuwar mai sauraron mu Abubakar Kalajanga Jalingo da fatan kuna nan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga Ibrahim S Bello tare da mai sauraron mu wato Lawal dan Gambo Gagarawa sai gaisuwar malami Mahmud Gidado wato DC kenan na hukumar custom a kanan Dabo sai Mansur Muhammad Gagarawa tare da mai sauraron mu Sadiq Awushishi sai Sadi Surabun Demi tare da Suleiman Dambamse, Tijani Muhammad, TJ da fatan kuna nan lafiya. Gaisuwa ta musamman zuwa ga yarwa bi wato Ibrahim Sawab na kamfanin Daily Trust a Maiduguri jihar Borno da fatan kana nan lafiya ka kuma muna miƙa wata gaisuwar ta musamman zuwa ga Hajiya Nana Bukar Mandara gida mai lamba 9 titin Gamen House a Maiduguri jihar Borno da fatan kuna nan lafiya bari in sa maka wannan waka sa ma sauraron mu wannan waka kamar da yi Bukar Mandara
mu Mandara waka Bukar Mandara
Bukar Mandara ba da wa Bukar Mandara
marigayi Alhaji Maman Shata da wani waka ta marigayi Alhaji Bukar Mandara
duka ya gafarta musu
ko amin amin sun mamu ka sa ko su wakoki na musamman na Shata dan tuna kaga wa wakar Bukar Mandara wakar Kamsalem wakar Sardauna Ahmadu Jikan Nana wakar Abubakar Tafawa Balewa wakar Badin Yola duk ka san waɗannan waƙoƙi ne da ya jira su in banda wannan waƙa da ta Ahmadu Bello da nake magana waƙa ce da ya musu bayan lok da aka yi juyin mulkin nan
na
farko a Najeriya 1966 ya kamata mu yi albishir masu sauraron mu cewa da cikin wannan wata na December zuwa cikin watan da za mu shiga na Janairu din nan akwai wata hira ta musamman da aka taɓa yi da Salau Jankidi Alhaji Salau Jankidi wanda za mu zo mu sa a cikin wannan
Salau Jankidi
wato an yi wannan hira da aka yi da shi tun shekarar 1966 saboda ka san ya bar duniya shekarar 1973 yawa ya rasu za mu zo mu sa ko ta hira ta musamman da aka yi da shi wato in ka je sai ka ɗauka cewa yau aka yi wannan hira da shi
tiryan kenan
yawa sannan kuma baya akwai kuma hira ita ma da aka yi da dan Anace wanda ita ma za mu zo mu sa a cikin wannan fili sannan kuma akwai hira da mamman Shata wanda masu sauraron mu da sun taba ji amma kuma za mu zo mu sake rana ta wannan hira ta musamman hirarrakin guda biyu da aka yi shi lokacin zuwan sa America
ka san hirarrakin ai wani lokaci akwai wanda an kaji din kana son ka kare ji bayan wani lokaci
kware da gaskiya haka ne to ina bin ka bashin labarai da yawa fa amma dazu kana maganan cewa akwai labarin da kake son
fada wanda aka bani shine wai mutanen ka ne fa ta hada wannan karin wannan ba fulashe ne bane ba mu bane
to
eh kuma ba su bane su ɗan wuraren barna-barna
suna jin ka
yawa ni ma ina jin kaina ka san ba fulashe ne da barbare ai sai a hankali to wato abin da ya faru shi wannan wannan Alhaji Musa Makarfin shi ya turo min cewa ya muka waya da shi wancan mako yake cewa ya dan manta yanda abin yake amma ya fara gaya mai ce in ya kuma samu ya ƙara update din shi ya ƙara
zuwa
a cikin kwakwalwa to zai zage gaya mai ce wanda ne wanda yake bashi labarin akwai sakwatawa suka tashi irin su biyu suka tafi kasan irin kuturwar kan hanya irin kazan nan ban karara
eh haka
eh manya to haka dai takubar me kaji wala aka zabi dan kwala ba aka ce aka darje yake nan suka tafi suka kama gaban suka yi gida washe gari ko bayan kwana biyu ne kai dayan sai ka ji dadi sai ka sake dawowa zaka siya ga wannan fa gaskiya bata kai kaman ta
bata kai ta karin je ba
mun bata kai ta girma bane sai shi kai wannan gaskiya ne sai yake cewa ai wallahi ai baka sani ai ungulu ce wancan sai kai ungulu ce ungulu da sai to me sauka ga tutu aka ce ya ba yin gida tutu me sauka ga tutu aka ce kware ko ita ce subhanallahi sai kara gaba sai tafi samu dan uwan shi sai ce to kai dan uwakin kai ka san me ya faru a ja ai kazan nan da munkan shiran nan ka san me kace yace yace to wallahi kaci me suke ce mata ungulu akwai sunan da suke kiran
helicopter
wani suna ne da Hausa suke kiranta
to akwai na san da Turanci ana ce mata helicopter
shi akwai sunan da suke kiranta to amma dai ungulu ce kace ungulu yace shi ma yace me sauka wai ga tutu wai ko me sauka tutu shine sai wanda ya sauda labarin shi wallahi ka zaki harawa ka ji abin da kace kwana biyu yana magana wai zaki harawa yau kuma ta riga ta buji ni
shine ne to magana ta kare
ai ko inda zan faɗa ma Alhaji Ibrahim nace masa in kuma ka ji wai yanda abin yake da kyau ka sake gaya mana tunda mun dan figa wai me sauka ga tutu
me sauka ga tutu
ai ko ba kyau
wani labari da naga mutane suna yada bayan abin da ya faru cikin yan makonnin nan na mata da ke zargi da kashe mijinta Maryam bayan wannan labari akwai wani labari kuma da ake yadawa wanda ban sani ba ko na gaskiya ne ko ba na gaskiya bane dai amma dai kamar dai labarin ba na gaskiya bane amma dai ana yadawa ne ana hannu ka mai sanda ne ko kuma a nuna cewa ga dai mata wadda take da basira ko tafi basira wato labarin wai shine wata mata ce wai sai ta samu ta dauki wayar mijinta sai ta ga suna hira da wata mata to shikenan da ta karanta abubuwan da suke magana akai to ita maimakon bacin rai sai dabara ta shi
maimakon ta urinci
sai ta yi copying duk abubuwan da suke magana akai ta Facebook sai ta je ita ma sai ta bude shafi na Facebook da wani suna daban ta sa wani hoto daban yawa sai ta tura mijinta abin nan irin sakon gayyata ta abokantaka da sauransu haka shi kuma sai ya amince
shi kuma ga ni mamaji
yawa suka dan fara magana bayan kwana biyu shine sai ta tura masa sako tace kai ni fa ba mace bace ni namiji ne suna na abuwa ne ni dan kungiyar Boko Haram ne.
Tashin hankali.
Yawa, naga kana magana da matata akan Facebook. Ina so in ja kunnan ka cewa zamu gama da kai.
Eh, zamu ga ido.
Eh, mun san inda kake. Yake ka san matan shi ce ta san komai game da shi.
Eh, dole.
Sai ta ce masa mun san kana zauna a unguwa kaza, a gida kaza, a sunan matarka kaza, sunan kana da yaya uku, sunan su da wani da wani da wani, kana aiki a wuri kaza, sunan babba abokinka wani, kuna tafiya aiki da abokin da wannan abokin naka kullum karfe 9 kuke fita. Kuna bi ta wannan hanya ku tafi wajen aiki, ga ta hanyar da kuke dawowa karfe 9 kuke da duk mun san komai game da kai.
Yo Allah,
saboda haka da za mu gama da kai.
Tabature biyabin.
Yawa, saboda haka za mu gama da kai. Mutum ya zauna ya karanta abu, yana zauna daki. Ai ba da ai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Oh, yana daki.
Yana zauna kawai sai a cikin falo sai inna lillahi wa
inna ilaihi raji'un. Ya hu lahira.
To tun daga nan yana zuwa ya goge Facebook a cikin wayan, ya goge wayan ma gaba ɗayan ta dauka ya je sai su irin dan irin su irin yar waya wanda ko internet ba ta hawa
lado lado ake ce mata kai kai kuma yi ne ake cewa
yawa raji wasu sukan ce mata fiya wata ko torch light en Nokia din ne yaje su irin ta kuma tun daga ranan sallah ba ta shige shi
Allahu akbar
lokaci na yi zai ce mata lokacin sallah ya koyi zai je ga to tun daga ranan to kaga ita wannan tayi dabara
bugu bai kashe kura idan kaga baka bance wannan da naji wani dan guntu shi fada ta zo ta ita kawun ne kullun ya addabe ta da masifa ya irin mafadatan kawun nan ne gidan shi take kullun masifafe ne shi ita ce a ya zamanin da mata ke fada da waya to wallahi barka ga yanda za a yi zan hada fada da wayan nan kuma ba duwa na zan koma in yi kallo zan ga ar samu labarin na baka suspense eh na dakatar da kai
to shikenan Allah ya kai mu sai mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana ma sauraro a madadin
Usman Kabir Ahmad
Ibrahim Alfahamir ke cewa huta lafiya
gidan baba ba Mustafa baban Borno waliyanka domin darajar duka sahabbanka ba Mustafa Allah ya jikan baba ba Mustafa baban Borno kan baban Borno jalla jikan dukan iyayenmu Allah ya jikan har iyayenmu Allah ya jikan baban Borno ba Mustafa jalla jikan baba ba Mustafa baban Borno Allah ka jidan baba ba Mustafa baban Borno